everyonenahere.com.
Allah ya kama su, sabo la tun
Ego chafu zikiwa vundu. kunya zan yi miya ta na aje din samu gaya idan ta fashe za ku ni zai ku yallin gaya ku koma bai yi kalar karar gogewa
Everyone, I hear.